tsarin jam'iyyu ana samun matsayin shugaban nakasassu kamar yadda ake samun na matasa da mata, inda nakasassun na zahiri a APC ke cewa an zaɓi lafiyayye a matsayin wakilinsu. Yarima Suleiman shi ya jagoranci 'yan zanga-zangar, yana mai kira ga shugaban jam'iyyar Abdullahi Adamu ya ɗau matakin gaggawa kafin korafin ya ta'azzara.
Tsarin shugabancin jam'iyya ta ce tun daga mazaɓa har zuwa ƙasa a ɗauki shugabanci ko kuma wakilci na mai buƙata na musamman, amma sai aka ɗauko wani mutum mai lafiya aka ba shi shugabancinmu. Sanadiyar haka ya sa mu rasa ko da mutum ɗaya wanda zai zama delegate a yayin fitar da zaɓen ɗan takarar shugaban ƙasa. Sannan mun sake rasa damar shiga wasu kwamitocin da ake naɗawa domin fitar da ɗan takarar shugaban ƙasa. Idan da mutum ne mai buƙata na musamman, to dole zai yi ƙoƙari ya kare haƙƙin mutane masu buƙata na musamman. Wannan da aka ɗauko shi a halin yanzu ba mu san cewa mai buƙata na musamman bane. Kuma idan muka yi shiru, mun bada wata dama kuma mun bude wata kofa ne wadda za a iya kwace commission namu wadda aka yi domin an taba nan an ji shiru. Wannan shi yasa muka haɗu mun ba ma jam'iyya wa'adin sati biyu su gaggauta canja wannan mutum da suka dauko shi a matsayin shugaban jam'iyya. Idan ba haka ba, za mu ci gaba da gwagwarmaya domin kwace ma mutane masu buƙata 'yancin ɗinsu.
Da yake mai da martani shugaban da kasassun na APC Tolu Bankole ya ce rashin fahimtar waye na kasashe ya jawo korafin, don ba sai an ga mutum yana wargaje kafin ya zama mai nakasa ba.
Looking for people on wheelchair, they are looking for people most times using crutches, they are looking for people most times on wheelbarrow.
Suna son ganin mutum ne a kan keken guragu ko sandunan tallafawa tafiya ko mutanen da ake tura a wulbaro, amma akwai bambanci don ni za a iya zayyana ni a matsayin mai matsalar gani da yasa nake amfani da tabarau, in ji Bankole.
A well-established eye center in Nigeria, when we get there and I reveal myself, they will run away. We should stop this.
Shugaban na masu na ƙasa APC ya ƙara da cewa in ana shakkar ikirarin da yake yi a tafi asibitin ido, in ya bude idonsa aka duba masu zargin za su ranta a nakare. A nan Yarima Suleiman ya shawarci Bankole ya daina yaudarar kansa da nuna shi mai da ƙasa ne, don zangar yana sa tabarau.
Ai ni ma ina yawo da glass, amma ba wannan shine yake nufin cewa bana gani ba. Amma abinda muke magana shine mutumin da zai iya tuka mota, mutumin da zai iya hango ka daga nisa ya ce wani, wannan bai kamata ya zama wanda yake shugabancin mutane masu bukata na musamman ba. Wannan wai yana amfani da glass, wannan ba abinda ya muna zafi da shi. Ya cire glass din sai aje ya koma can ya ci gaba da kasuwancin sa ko kuma ci gaba da abu a lokacin mai bukata na musamman a zuwa daura. In ba haka ba, zamu yi addu'a don mu tabbatar cewa ya zama gurgu ko kuma makawun da gaske.
Tawagar na kasa sun karkashin Yarima Suleiman ta taba zargin shugaban hukumar masu na ƙasa David Lalu da nuna bambanci wajen jagorancinsa, inda Lalun wanda ya taɓa riƙe wannan mukamin na APC kuma yake da nakasar rashin ji da kunne ya ce ba su fahimce shi ba ne, kuma ƙofarsa na buɗe ga duk nakasassu da alwashin gayyatarsu don tattaunawa. Zuwa yanzu dai ba a yi wannan tattaunawar ba. Nasiru Adamu Ali, kayan muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.